caro. Ai ban ga wurin ba annahu anna ban shi ba la ta ayyana babahu don abu bahi eh amma gayatu aka ta ai wata magana ne ta bayan nan ai ce qululu wallamarin annahu la ya ta ayyana babahu wannan mubahin ba zai tabbata ba dona mubahin ba tare da an hado da wani mubahin ba shi wancan magana wancan aiki kaga fa yakunu wajiban mukhayyaran alu suka ce wa kadhalika salatu ai haka sallah fi daril magasuba a gidan da aka kwata ko floating da aka kwata shi haramu wai ya wajibato haram ce sallar kuma sallar wajiba ce wasatar al'aurati bi thawbil hariri kaga sutur ta hariri haramun ne sannan rufe al'aura kuma wajibi ne amfani da hariri haram ne amma kuma rufe al'aura wajibi ne kazalika haramun wajibun min wajahaini mukhtalifaini ana magana an hada sun hadu biyu a wuri guda daya kwatan shi wannan sallah take haramun ne sai an gudu na gidan wani ne to kuma sallan wajiba ce to shi ne yake nema a bada ansa an samu wannan ne ne ya bani ya jero shi ne kamar misalin a ce maka ba shi ya kawo shi ba asali mutumin da ya sa fargen sa a cikin fargen mace sai ya tuba to zai fito da fargen ko ba zai fito da shi ba in ya fito da shi ya faci jin dadi in ya bashi a cikin haram sai ce to ai akwai irin wannan sai kwatanta shi da floating sallan to ai an karanta din saboda katan na farkon can inda aka tafi ba kama ji nau'in can ba ka san za a mata ji ai sai ka san na baya ka san na gaba ka san na wannan an aka tara sai ce ba to kaga wancan da wannan da wannan wannan shi ne yafi wa sawabu abin da yake daidai dai anan anna hadhan naza'u anna hadhan naza'a wato fito da sifar jin kenan wal khuruj da fita daga wannan floating min al ardi tawbatu laysa bi haram tuba ne zai zama ba haram ba ne ba id huwa ma'murun bihi qat'an wa mahalu an yu'mara bil haram ai kaga haram ne asashi haram bayyuwa umarce shi da haram wa innama kana nazau fitan nan ta kasance allazi huwa jus'ul wata'i haraman li qasdi taladdud bihi saboda yayiniyan jin dadi da wannan wa takmilul wata'i kammala tarawan kuwa cika ta tarawan ne wa amma nazau allazi yaqsadu bihi mufaraqatal harami amma ci fitan da ina nufin rabuwa da haram wa qata'i ladzatil ma'siyati da yanke jin dadin sako wala dalila ala taharimihi wala min nafsi wala ijma'in wala qiyasin sahihin yastawi fihi al-asl wal far'u fi illati al-hukmi sai mun tashi wa mahalu tunda an ga fara dan gane ko yana da dan sarki sarki